Alabama. Rate our program. All what you do is drive to our P.O. Box, 572 Omdurman, Sudan. Or visit our page on Facebook, Voice of Africa, to add sudanradio.info. Well, till we meet tomorrow, accept our wishes from Voice of Africa.
Karfe tara a Google Sudan, a Radio Muryar Afirka daga Sudan.
Shirye-shiryen halka kenan.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Barkamu da warhaka kuma barkamu da sake saduwa da ku a sashen Hausa na muryar Afirka daga Sudan.